Wasu ƴan bindiga dauke da manyan makamai sun halaka mutane 18 a lokacin da suke sallar asubahin ranar Litinin dinnan a jihar Niger dake tarayyar Nigeria. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Mazakuka dake yankin karamar hukumar Mashegu ta arewacin jihar Niger. Ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger da ya fito daga yankin, Alhaji Abdulkarim Mazakuka, ya ce ko baya ga mutane 18 da aka kashen, waɗannan mahara sun yi awon gaba da wasu masallatan, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Tunda asuba da yau kam masu bauta suna cikin masallaci. Anna gama na cewa salamu alaikum mutane na suna shiga cikin masallaci suka fara bude wuta a yanzu da muke maganan ga wanda suka kashe mutum 18 sannan an yi awo gaba da mutum 16
to yanzu wani hali garin yake ciki
to tunda sun yi abin da za su yi kuma sun koma cikin daji garin nan dai ana shirin dai shi mai girma ce amma na lokacin da mai ya je wurin in ya je tattace abubuwa da aka yi ina iya bada izini a yi janaiza.
To gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hari na masallacin Mazakukan. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce bayanan da suka samu daga mutanen yankin, mutane 16 ne aka kashe a masallacin.
Amma abinda muka samu daga wurin mutanen Mazakuka shi ne wayannan 'yan ta'addan sun auka magarin, mutane suna cikin masallaci suka fara halbi har suka kashe kusan mutane 15-16.
So yanzu kaman sun wuce da wasu ne koko?
Bayanin da muka ji sun wuce da waɗansu amma ba mu san mutane nawa bane.
To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce zuwa yanzu ba su da adadin yawan mutanen da aka kashen da ma waɗanda aka yi awon gaba da su, amma dai ya ce sun ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin mai iyaka da gandun dajin nan na Kayinji. Tun daga makon jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu da ke hallaka jama'a a yankuna da dama na jihar Niger. Al'amarin da masana ke ganin akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ta ƙara matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya domin shawo kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.